fata da ke gasa Premier League na kasar England shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 25 a yau za a fafata wasanni guda uku inda kungiyar kwallon kafa ta Swansea City da misalin karfe 9 saura kwata da dare za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. West Ham United a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa Crystal Palace duka a wannan lokaci. Da misalin karfe 9 kuwa kungiyar kwallon kafa ta Philadelphia Union za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Har ila yau a kasar ta Ingila an bidda jadawalin gasar cin kofin kalubale zagaye na biyar wato FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Chelsea kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Hull City. Leicester City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ko Birmingham City wanda ta samu nasara a cikin su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Millwall ko kungiyar kwallon kafa ta Real Charles suna jiran tsakanin kungiyar kwallon kafa ta a tsakanin su wanda za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Newport County da ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda suka samu nasara a tsakani. Brighton and Hove Albion kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Coventry ne. Wigan za su fafata da Manchester City. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren kofa da rai wasan kusa da na karshe wato semi final an fita jadawalin kamar haka shi ma inda kungiyar kwallon kafa ta Leganes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla a gobe. Sai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Valencia a ranar 1 ga watan Fabrairun 2018. Sai ranar 7 ga watan Fabrairun 2018 a sake dawowa a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sevilla inda Leganes za ta kai mata bakunci. Ranar 8 ga watan biyu na shekara 2018 ko kungiyar kwallon kafa ta Valencia ne za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wasan Copa del Rey din zagaye na biyu. Idan muka dawo bangaren sai da sai wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na shirin sai koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a mazaunin Aro. Kungiyar kwallon kafa ta Watford tana zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Gerard Lopez dan Di Lopez dan shekara 23 da haihuwa. Manchester United ta nuna sha'awar ta daukar Arthur Vidal dan shekara 30 da haihuwa ke kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Arsenal ta amince da ta sayar da dan wasan ta Oliver Giroud wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda ta sa masa farashin farko a kan miliyan 35. Kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta sa kan miliyan 18 wajen sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai suna Andrew Ayew dan kasar Ghana. West Bromwich sun cimma yarjejeniya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wajen daukan dan wasan su mai suna Daniel Sturridge zuwa kungiyar ta West Bromwich a mazaunin Aro zuwa karshen kakan wasan bana. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana bukatar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Mauricio Pochettino a matsayin mai koyar da kungiyar nan gaba. Manchester City tana bukatar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard a daga kungiyar ta Chelsea inda ta sawa masa kudi fam miliyan 150. Iya abin da ya sawo kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.